الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata uku ga watan sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma tara ga watan hudu shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi رحمه الله تعالى فكن درسينا يبالي في إذن تنبوي سناحية قباتا نعم tabbata sallah mai zama biyu ita ce manzo Allah yake bambanta zama na farko da na karshe ina sallah mai zama dai kamar sallar asuba kowanne zama kana yi ana domin babu wani dalili wanda ya nuna cewa mai zama ɗaya ga kaifiyar zaman da ake lalle mai zama biyu ce yake bambanta zama na farko da na karshe na farko yakan yanke kafarsa ta hagu sai ya zauna a kanta da dama kuma ya kafa ta cikin yatsotsin sun danganta zuwa ƙasa zama na ƙarshe sai ya turo ita kafar hagu sai ta fito ɓangaren dama sai ya zauna kenan a kan katararsa sannan kafar dama ita kuma ya kafa ta kenan cikin yatsotsin sun danganta zuwa ƙasa ba a cewa ya yi gulaguru ba kan dauki dan haka bai halatta mutum yin kasarin sallah wanda yake da babban tauki unguwa ce yake da babu laguro bane. Murya a nan sai dai in za mu iya cewa wanda ya tafi murya ya yi bulaguro zuwa murya sannan zai iya yin kasarin sallah. Shi abinda muke so mu gane ka'ida game da abinda ya shafi yin kasarin sallah game da bulaguro, dole za a dawo al'ada duk tafiyar da za a iya kiranta bulaguro to ko mun kankantarta ya halatta mutum yin kasarin sallah. Amma in ba za a kiraye ta bulaguro za a ce wani ya tafi unguwa ko ya tafi nan ya dawo, to wannan ba maganin kasarin sallah. Kamar yadda hadisi yana cikin sahihu Muslim, Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita bulaguro na farsahi uku, a wata riwaya ya ce mil uku, manzon Allah yakan yi kasarin sallah tafiya ta mil uku. Mil uku kuwa bai wuce kilo biyar. Da haka abin dole al'ada za a dawo, yana da haka a nan wanda ya tafi babban tauki ba a cewa ya yi bulaguro, ja ake ya tafi nan ya je ya dawo, kuma tare da cewa babban tauki kwamin ce daga cikin kwamin biyar na da magara yana unguwa ce. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kausasawa da tsanantawa game da wanda ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a gindin kabari, wato mutumin kwarai. Shine malam sai yake cewa to ta yaya lamarinsa zai kasance da za a bada hudin har ya bauta ma wanda ke cikin kabarin, shine yace fa kaifa idza abada, to yaya halin shi zai kasance in har ya bauta ma wanda yake cikin kabarin. Wanda bayani ya gabata, bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wato a gindin kabarin mutumin kwarai, wannan wasila ce mai kai mutane zuwa shirka, ma'ana hanya ce wadda za ta kai mai yin haka wato zuwa shirka. Wal'iyazu billah, domin kasancewar ba a shar'anta aikata wani abu mai sunan ibada a gindin kabari daga cikin kabura ko ma kabarin wane ne, na cewa baka tashi addu'a baka ce sai ka je gindin kabarin wani ko can za ka je ka yi sallah ko ka yi karatun alkur'ani ko ka yi sadaka da abin da ya kama da haka, don haka wannan haramun ne. Kamar yadda bayani ya gabata, hatta da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya halatta mutum ya zo a nan ya ce zai yi addu'a ya roƙi Allah buƙatun shi, saboda ba wuri ba ne ba na karɓuwar addu'a ne musu ta sha ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuntuni ya bayyana mana wato zamunna da wurare waɗanda suke na samun karɓuwar ibada, don haka al'a'immatul arba'a al'imamu Malik da al'imamu Abu Hanifa da al'imamu Shafi'i da al'imamu Ahmad gaba ɗayansu sun yi hani sun tafi akan cewa bai dace ba mutum ya zo gindin kabarin manzon Allah ya ce zai yi addu'a. Don haka wannan duka abubuwa ne waɗanda suke na bid'a waɗanda a ƙarshe za su kai mutum zuwa shirka, domin duk wanda bai tashi yin addu'a bai ce sai ya je gindin kabarin waliyi wani zai yi, to wata rana ba Allah ba zai roƙa shi wannan waliyin zai roƙa. Shi ne muka yi bayanin cewa irin waɗannan wasa'il na shirka hatta da a nan garin akwai su a zamani da ya gabata, kamar yadda muka yi bayanin cewa akwai wani kabari wanda yana bayan hidin kokowa na kusan kwamfanya wanda ake kiran shi kabarin wani waliyi ne, nan mutane suke zuwa ba suna zuba kuɗi, wai sai ka je ka zuba kuɗi wai sadaka ce in zaka wuce kabarin waliyi duka kudi ake zuwa ana zubawa. Kaga wannan duka abubuwa ne waɗanda suke na bid'a waɗanda ana gani aka kyale ko kuma an jahilci al'amarin, alhali kuma al'amari ne wanda yake kai mutane zuwa halaka. Idan aka bayani ya gabata akan wannan babi, yau za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وطنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتكذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. Malam Allah ya ji kansa na faɗa, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo wato daga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma mu ce abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa annal quluwa fi quburis salihi, lalle wato zurfafawa game da kabirra na salihan bayi. Yusayyiruha awthana, wato yakan maida waɗannan kabirra wato su zaman tugumaka, tu'budu min dunillahi, a ringa bauta musu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana shishigi da ketare iyaka da zurfafawa game da kabirra waɗanda suke na salihan bayi. Wato yusayyiruha awthana, yakan maida waɗannan kabirra su zaman tugumaka, tu'budu, a ringa bauta musu min dunillahi, kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan babi yana da wato cikakkar alaka da baban da ya gabace shi, wanda baban da ya gabata shi ne tsanantawa da kausasawa game da mutumin da ke bauta ma Allah a gindin kabarin mutumin kwarai, wanda yin hakan wato abu ne wanda zai kai shi mai yin haka zuwa bauta ma su waɗanda suke cikin kabarin. Kenan kaga duk wanda aka dukufa akan bauta masa, to an maida shi ya zama kunki. Duk wanda zai ce sai ya je kabarin wani zai aikata wani abu mai sunan ibada, to a ƙarshe wannan hanya za ta kai shi zuwa bauta ma shi wanda yake cikin kabarin. Kenan in aka dukufa akan bauta ma shi wanda yake cikin kabarin, kenan ya riga ya zama kunki. Domin lafazin awsan jam'i ne na wasan, idan aka ce wasan wato duk abinda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, sunan shi wasan, gunki ke. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce mana: fajtanibu rijsa minal awsani wajtanibu qawla zur, tare da cewa akwai bambanci tsakanin lafazin wasan da sana. Idan aka ce wasan, abinda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, abu wanda yake bashi da wata sifa, kamar misali wata itaciya ko wani dutse ko wani idan ruwa da abinda yake kama da haka. Duk wani abu kenan wanda bashi da wani hoto wanda ake bauta masa shine ake kira wasa. In ko wanda yake da hoto ne, sawa'an hoto na dan adam ko na wata dabba da abinda yake kama da haka, to shine ake kira sana. Shine ake kira da sana, wanda jaminsa shine asna. To dan haka dai a takaice, duk abinda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan ya rige ya zama gunki. Shine yace babu ma ja'a annal uluwa fi kuburis salihin, babu ne wanda ke bayani game da abinda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa shishigi da ketare iyaka da zurfafawa, wato game da kaburra na salihan bayi, yusayyiruha awthana, yakan maida waɗannan wato kaburra kenan ma'abuta kaburran su zamantu gumaka tu'budu min dunillahi, a ringa bauta musu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka shi kabari yana da haƙƙi a kanmu ta fuska guda biyu, kaburra suna da haƙƙi a kanmu ta ɓangare guda biyu. Ɓangare na farko, dole kaburra mu ba su alhurma, kar mu yi sakaki game da abin da ya zama wajibi a kanmu na ba su alhurma kenan, kada mu wulakanta kaburra. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da zama a kan kabari, yake faɗa, yake cewa ɗayan da zai zauna a kan garushin wuta, wannan garushi na wuta ya ƙone tufafinsa, ya iske fatar jikinsa ya ƙona. Manzon Allah ya ce shi ya fiye masa alkhairi da zai zauna a kan kabari. Kaga an ce baya halatta a zauna a kan kabari, to ina ga taka kabari ko tsayuwa a kansa? Kuma ina ga waɗanda za su zukunna a cikin makabarta suna bawali suna kashi? Kaga wannan duka nau'i ne wanda yake na wulakantarwa. Kabari yana da alhurma, dole a girmama shi, girmamawa wadda take a shar'ance kenan, kar a yi abin da za a wulakanta shi. Sannan haƙƙi na biyu, ɓangare na biyu, wato shi ne kada mu zurfafa mu wuce iyaka game da abin da ya shafi kaburra. An gane ko? Kar mu wuce iyaka. Duk sanda ake ma mutum, duk girmama wadda ake masa, to a aje shi matsayin da Allah ya aje shi. An gane ko? Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, Aliyu Allah ya kara masa yadda yake faɗa ga wani almajirinsa ana kiransa Abu al-Hayyaj al-Asadi, Aliyu ya ce masa zan aika ka kai mun wani aiki irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ni nayi masa. Shine yace Allah ta da'ati misalan illa qamastahu, yace je ka kada ka bar wani gunki face sai ka rubuta shi, in wanda yake zane ne face sai ka shafe shi, in kuma wanda yake ayin sassaka shi ne an wannan to sai ka rubuta shi. Yace wala qabran mushrifan illa sawaitahu, yace kada ka bar wani kabari wanda ya daukaka ya kire sauran kabura, wato face sai ka daidaita shi da sauran kabura. Don haka duk lokacin da aka ga wani kabari an tila masa ƙasa, ƙasar da ta bambanta shi da sauran kabura, ko an zo an gina shi da wasu tuballa, ko an zo an gina wata kubba a kan shi, har ma akwai waɗanda suke sanya karo, to wannan rushe shi ya zama wajibi a daidaita shi da sauran kabura.
ba dan komai ba dan toshe kafa ta barna dan kada awayi gari wasu su zaci cewa wannan kabarin yana da bambanci game da sauran kabura yana da wata daraja da daukaka akan sauran kabura dan haka a kaida makabarta kabura gaba ɗayan su daidaita su ake bayan halatta a zo a bambanta wani kabari da sauran kabura kuma wanda bayani ya gabata iya kasar kabari fa in an maida ta an tilata gaba sama kar ta wuce dani daya kamar yadda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake ga waɗanda suka shiga suka gani suka hakaito cewa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya shi gaba sama bai wuce dani daya kasa ce kawai haka da haka bai ya halatta a zo a ringa kara ma kabari wata kasa ko a sanya wasu duwatsu a gino shi ko a sanya wasu tuban laburgina a gina shi to ina ga waɗanda suke masu gina kubba daki akan kabari wanda in har sun gina wasu har bitiran shi ake gaba ɗaya ko ina bitir ne har izi ake sa masa takan iya yiwuwa ma shi wannan kabarin wani rami ne daga cikin ramukan wutar jahannama ko kuma kun zo kun sa izi a kan shi wanda wannan duka shishigi ne wanda yake kai mutane zuwa ku zazzabe na halaka shine shirka da Ubangiji subhanahu wataala dan haka anan ne yace annal guluwa lalle shishigi da ketare iyaka wanda kar mu manta ya gabata idan aka ce al-gulu shine mujawazatul haddi fi sana'i madhan aw zamma wato wuce iyaka a wajen yabo ko kuma fallasa shine abinda ake kira da al-gulu gani ko to shine anan sai yace fi quburis salihin game da kaburra na salihan bayi salihan bayi anan ya hada annabawan Allah da waliyai da sauran waɗanda suke mu'minai shine yace yusayyiruha awthanan yakan maida waɗannan kaburra su zama tugumaka sai yace tu ubadin dinilla wato a ringa bauta musu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi abin da yake wajibi game da ibada shine kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da bawa zai gama bautar Allah da wani ko kuma tsantsar ma wanda yake bauta ma kin koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ne baya bautar Allah to wannan ibada sunan ta shirka da wanda ke bauta ma Allah kuma yana bauta ma wani Allah da wanda ke bauta ma wani Allah tsantsa gaba ɗayan wannan ibada sunan ta shirka Ubangiji subhanahu wataala baya da bukatar komai a cikin ta kamar yanda hadisi ne al-Qudsi Ubangiji ta'ala na faɗa hadisin na cikin sahihu Muslim ana agna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka Ubangiji ta'ala yake cewa ni ne mafi wadatar duk wasu abokan tarayya game da tarayya ma'ana duk wanda za a hada ni da shi akan wani abu wai mai tarayya Ubangiji ta'ala yace to nafi shi wadata kuma bana bukatar tarayya da kowa duk wanda ya aikata wani aiki na ibada ya tarar da wani na tare da ni a cikin wannan aiki Ubangiji ta'ala yace na bar shi da shirkar shi bana bukatar komai a ciki dan haka ko shekara duk mutum yayi yana bauta ma Allah matukar yana sarrafa ibada ga wani Allah to dai da nisa kalan zarra Allah ba zai karbi wannan ibada ta shi shine anan malam sai yazo mana da hadisi wanda ke cikin al-Muwatta ta al-Imam Malik wanda al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya rawaito hadisin a cikin littafin sa na al-Muwatta ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yana cewa Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad manzon Allah yace ya Allah roƙonka nake kada ka maida kabari na ya zamanto gunki a ringa bauta masa wannan ba addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake ya Allah ina roƙonka kada ka mai da kabarina ya zamanto gunki a ringa bauta masa. Kaga anan tun anan mun fahimci duk kabirran da ake bau kabirra na sadi hanbayi da ake bauta musu to wannan an maida shi ya zama gunki, duk wanda ake bauta masa kuma bayan Allah subhanahu wataala to ya zama gunki. Kuma wanda abu ne sananne asali wato ita irin wannan girmamawa wadda take ta wuce iyaka tana kasancewa ga wanda yake salihin bawa, shine galibi jama'a sukan dauke shi su kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba. Kuma anan da manzon Allah yake wannan addu'a kamar yanda Hausawa ne suke fada gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah, saboda ai shi ya fada mana a hadisai da suka gabata cewa Yahudawa da ƴan mushan Allah ya la'ance su domin idan mutumin kwarai Allah ya masa rasuwa daga cikin su ko wani annabi daga cikin annabawa sai su zo su gina masallaci akan kabarin su mai da wurin ibada, wanda wannan shine ya kai su zuwa bauta ma wani Allah subhanahu wataala. Shine anan yace Allahumma la taj'al kabri watanan yubad, yace ya Allah kada ka mai da kabarina wato ya zamanto gunki a ringa bauta masa. Kenan wannan sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'ar kenan wancan hadisai da suka gabata domin waɗanda suka gabaci wannan al'umma Yahudawa da ƴan mushan wato sun mai da kabirin annabawansu masallatai wanda a ƙarshe ya kai suna bauta ma salihan bayi da salihan bayinsu. Sun yake cewa ishtaddaga babullahi ala qaumi ittakazu qubura anbiya'ihim masajida, manzo Allah yace fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka mai da kabirin annabawansu masajida wato wuraren sujada, mai da kabari ya zamanto masallaci ta fuska biyu ne, imma a zo a gina masallaci akan kabarin ko kuma a zo a gindin kabarin ayi sallah. Duk wanda zai zo gindin kabari yayi sallah to ya mai da wannan kabari masallaci, domin lafazin masajid jami'i ne na masjid. An gane ko shine kenan alal kiyas kace masjid shine kenan ake yin kasra a ce masjid. Kenan duk inda ake dukawa a yi sujada to sunan shi masallaci kamar yadda bayani ya gabata. Shine yace ishtadda gadabullahi wato fushin Allah ya tsananta ala qaumi akan wasu jama'a ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida, waɗanda suka mai da kabirin annabawansu masajida wato masallatai. Su wane ne kenan? Su ne Yahudawa da ƴan mushan kamar yadda waɗancan hadisai suka gabata. Anan za mu fa'idanci wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ita ce sifa ta fushi. Ubangiji ta'ala yana fushi, fushi wanda ya dace da girmansa, kamar yadda ya tabbatar ma kansa wannan sifa ayoyi na Al-Qur'ani sun wuce a lissafa. Na daga cikin sura ta farko daga cikin surorin Al-Qur'ani suratul Fatiha, Ubangiji ta'ala na faɗa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, shine Ubangiji ta'ala ke faɗa ihdinas siratal mustaqim, ce ya Allah tabbatar da mu akan tafarkinka madaidaici, tafarkin waɗanda ka jaddada ni'imarka akan su, ghairil maghdubi alaihim ba tafarkin wanda kai musu fushi su ne Yahudu, waladdallin kuma ba tafarkin batacci su ne ƴan musha. Ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafsirin wannan aya al-maghdubu alaihim, manzon Allah yace su ne Yahudawa, abdallun umun nasara. to wane ne yama yahudawa fushi ubangiji subhanahu wataala shine yayi fushi da su kamar yanda yake fada a cikin suratul maida qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan indallah man la'anahu allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil ash-shahid wa ghadiba alayhim allah yayi fushi ga yahudi kuma haka ce yake fada ga wanda ya kashe mu'mini akan ganganci wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima ash-shahid wa ghadiba Allahu alayhi duk wanda ya kashe mu'mini da ganganci Allah ya yi fushi da shi kuma haka a cikin suratul a'raf yana fada ga mutanen annabi Musa waɗanda suka mai da mazaki shine Allah su suke bauta masa ubangiji ta'ala na fada innal ladhina takhuzu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzi al-muftari haka a can cikin suratu baha wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa dan haka wannan sifa ce ta ubangiji subhanahu wataala yin fushi haka ya fada game da fir'auna da mutanansa falamma asafunan taqamna minhum lokacin da fir'auna da jama'arsa suka fusatar da mu ubangiji ta'ala yace in taqamna minhum sai muka damke su da wata guguba to shine yace ishtadda ghadabullahi fushin Allah ya tsananta wanda kuma wannan yana nuna cewa akwai bambanci lokaci zuwa wani lokaci game da fushin Allah subhanahu wataala akwai lokacin da fushin sa yake tsananta kamar yanda a hadisi na shafa'a a ranar kiyama lokacin da aka zo wajen annabawa domin neman ceto zaka wannan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hakai to mana a lokacin nan annabawan Allah suke fada suke cewa a yau ubangiji subhanahu wataala yayi fushi fushin da bai taba yin kwatancin sa gabanin haka kuma ba zai koma yin wani fushi ba wanda yake sama da shi bayan haka don haka kenan kowanne annabi daga cikin annabawan sai ya fada cewa ta kansa yake domin Allah yayi fushi fushin da bai taba yin shi ba kafin haka shine anan yace ishtar da gabullahi fushin Allah ya tsananta ala qaumin akan wasu jama'a ittakazu qubura anbiya'ihim masajida wadanda suka maida kaburran annabawansu masallatai to wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi tuntunin Allah ya karbi addu'ar sa kamar yanda ibnu al-qayyim Allah ya ji kansa a cikin duniyarsa yake fada yake cewa fa ajaba rabbul alamin du'a'ahu wa ahaqahu bi salafati juturani yace ubangiji ya karbi addu'ar manzansa da yace allahumma la taj'al qabri watanan ya allah kada ka maida kabarina ya zama tugunki yu ubadu a ringa bauta masa allah ya karbi addu'ar sa shine aka samu wani daga cikin shugabanni waɗanda suka gabata kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo sai ya zagaye shi da wato kimshi kai guda uku manyan katangu aka yi guda uku an gane ko aka yi katangun kuma sai aka yi su a gicce kenan suka zama triangle haka kenan ya zama ba yanda za a yi duk bid'ar mutum duk shirka shi ba yanda za a yi ya sadu zuwa wannan kabarin bakin shi ya zo ya jingine da wannan katanga kuma ba zai iya sanin ainihin ga inda kabarin yake ba shi dai katanga ce guda uku kuma ko ka ya ce ya fuskanci kabarin to ba kabarin bane ba ya dai ya fuskanci wani bangare ne daban duk wanda ya ce zai fuskanci wannan kabari ya yi sallah ko ya fuskanci shi ya addu'a to ba kabarin bane ba ya karkace masa da haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana lalle shishigi game da salihan bayi na akai su matsayin da Allah bai kai su ba to wannan yakan mai da waɗannan kaburra su zamantu wato gumaka a ringa bauta musu don haka annabi manzon Allah yayi addu'ar cewa kar Allah ya mai da kabarin sa wato ya zama tukunki ana bauta masa. Shine anan malam sai ya zo mana kuma da hadisin Jarir, wannan Ibnu Jarir al-Tabari, da dangane wato ingantacce a cikin littafinsa na tafsir daga Sufyan, tare da cewa yana iya zamantowa Sufyan ibn Uyayna ko kuma Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, sai dai zahirin abun yana nuna Sufyan ibn Sa'id ne al-Thawri, saboda ta hanyar da ake tantance marwayaci wanda yake al-Mubham sai an koma ta hanyar almajiransa da kuma malamansa. Idan kaga suna kawai haka daga cikin marwayata an ce Sufyan, to ta yaya zaka san cewa Sufyan ne al-Thawri ko kuma Sufyan ne Ibn Uyayna? Sai ka koma kenan cikin littattafai waɗanda suke nan al-Tarajum, ka gano suwa ne ne almajiransa waɗanda suke rawaito hadisai daga gunsu, kuma suwa ne ne malaman shi wanda yake rawaito hadisi daga gunsu, wanda yana daga cikin malaman Sufyan ibn Sa'id al-Thawri shine al-Mansur wato ibn Mu'tamir, shine yake rawa yake cewa an Sufyan an Mansur, shi kuma an Mujahid daga Mujahid ibn Jabr al-Makki almajirin Abdullahi dan Abbas Allah ya ji kansa, ya faɗa game da tafsirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala afara'aytum Lata wal Uzza, wanda ita wannan aya ta biyo bayan fadar Allah subhanahu wa ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra, wanda daren da aka yi miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka tafi saman bakwai da shi, maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ababan al-ajibba, wanda kamar yadda Ubangiji ta'ala ya kissanta mana yake cewa wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى لقد راى من ايات ربه الكبرى سيجي افرايتم اللات والعزى يجي لقد راى تبس واتو منزل الله صلى الله عليه وسلم ياغا الكبرى manya manya min ayati rabbihi daga ayoyin ubangijinsa, ya ga manya manya daga cikin ayoyin ubangijinsa ababe waɗanda suke na lajiba, sai Allah ya ce afara'aytum Lata wal Uzza, ku bani labari dangane da gunkin ku mai suna Lat wal Uzza da gunkin ku mai suna Al Uzza, ma'ana waɗannan gumaka su ne gumakan da suka fi kowasu gumaka daraja da kima a wajen mushrikai. To su waɗannan gumaka wace tsiya ce in an dangana su zuwa abinda manzon Allah ya gani a daren da aka tafi saman bakwai da shi? Menene matsayinsu idan an danganta su zuwa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a daren Mi'raj? Shine ana Mujahid sai yace, qala sai yace kana yaluttu lahum musawi, shi Allat wato wani mutum ne wanda wato yake dama ma alhazzai wato gari, soyayyen gari. Asawi shine gari na alkama ko na sha'ir, idan aka surfa alkama aka fitar da tsar sai a nike ta, idan ta koma gari to wannan gari sai a zo a hada shi da dabino, wani lokaci da man shanu, wani lokaci sukan sanya ciku, sai a dama shi sai a cibra shi ya koma kamar dawo, sai a ringa cibra shi kuma ana ci, shine ake kira asawi. To kana yaluttu lahum asawi, wani mutum ne na gwarai wanda ya kasance yana karbar bakunci wato na bakin Allah subhanahu wata'ala, sune alhazzai. Yaluttu lahum sawika, wato yakan dama musu gari ya cibra ya zama dawo ya basu suna ci. Famata sai Allah ya masa rasuwa, fa aka ku ala qabrihi, wato jama'ar sai suka lazimci kabarinsa suke bauta masa. Kenan anan idan ka dauki Allah an gane gobi ta shididinta a cikin wata kira'a Allah ta, sannan kuma kira'a wadda take daga cikin kira'a sawaiya shine wato at-takhfif afara'aytumul lata. Kenan Allah ta bi tashdid kenan wannan ya zamanto millata yanuttu latta. Kenan in aka ce allatu shine wato dama gadi kenan, to wanda daga wannan suna ya juya ya kai na ƙarshe kenan wanda riwaya bi takfir in aka ce Allah shi kuma wannan min al-ilah sun tsago masa suna daga al-ilah, yasa saboda sun maida shi allansu suna bauta masa. Kamar yanda al-Uzza gunkin su ne sun ciro masa suna daga al-Aziz, kamar yanda al-Manan sun ciro mata suna ne daga sunan Allah al-Mannan. Shi ne yace kana yaruttu lahum sawika, wato wani mutum ne wanda ya kasance yana dama ma al-hazzai wato soyayyen gari, ya cibra shi ya zaman dawo yana ciyar da su domin girmama su baki ne na Allah. Famata sai Allah ya masa rasuwa, fa aka fu ala kabrihi, jama'a sai suka dukufa akan kabarinsa suke bauta masa. وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما, هكا ابو الجوزاء واتو يا فدا dangane da riwayar sa da ya rawaito daga Abdullah ibn Abbas shi ma yake fada game da Allah, sai yace kana ya lutu sawika lil hajj, ko kuma kace lil hujjaj, wato ya kasance yana dama gari wato ga alhazzai yana ba su suna ci. Allah ya masa rasuwa kenan sai suka dukufa akan kabarinsa suke bauta masa. To wannan yana nuna mana menene ya kai su waɗannan mutane zuwa bauta ma wannan salihin bawa. Kaga shishigi ne da ketare iyaka, shishigi ne da ketare iyaka a wajen yabo saboda tsabar san da suke mishi da girmama wanda suke mishi, sai ya zamanto ta wuce iyaka suka dauke shi a matsayin abun bauta suke bauta masa. Dan haka wannan yana nuna mana tun a jahiliya wato bako abin girmamawa ne, musamman bako wanda takanas ya taso domin ziyarar ɗakin Allah mai alkurma, kamar yadda wannan a jahiliya ne bashi Allah wato yake daukan dawainiya ta baki a lokacin da suka je hajji. Haka idan muka koma al-Abbas ibn Abdul Muttalib shike shayar da al-Hazzai wato ruwan Zanzam, har ma wani lokaci yakan sanya musu tsime shine Nabil. Idan aka ce Nabil shine sukan jika da binu, an gane ko, wanda shine matsayin kenan Coca-Cola kin sa a wancan lokaci, da binu ake jika shi dan yayi zaki yayi dandano. To wani lokaci a cikin ruwan Zanzam din yake sanya musu yana ba al-Hazzai saboda girmama bakin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shine Ibn al-Usaymin Allah ya ji kansa yake cewa al-amri a yau wato hannun agogo ya juya baya, maimakon su waɗancan a jahiliya suna girmama al-Hazzai suna ma al-Hazzai hidima dan su samu albarka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yau kuma mutane sun maida al-Hazzai wato wata dama ce wadda take ta cin riba, wanda kasancewar ƴan kasuwa abinda ake sayar da shi riyal daya, to idan lokacin haji yazo in aka ga bako ne al-haji sai a sayar mishi shi riyal biyu ko sama da haka, an ga bako ne yazo a bi hanci shi, maimakon a rangwamta masa a dauki dawainiyar shi. Duk da cewa a yau kin ma akwai waɗanda suke kokarin daukan dawainiyar al-Hazzai, wanda duk wanda yaje yana ga irin hidimar da wato gwamnati take ma al-Hazzai a wannan ƙasa da yanda mawadata in kasar suke ma al-Hazzai, aga yanda zaka ga kwantina kwantina telam telam waɗanda suke cike da abinci a dahi kartuna kartuna ana ba al-Hazzai, tun lokacin da al-Hazzai suka fita zuwa Mina da zuwan su Musdalifa da zuwan su Arafa, abinci sai dai ka zauda da sauran dukkan wasu abubuwa na dawainiya. to shine wannan kenan wato tafsirin ita wannan aya na afara'aytumul lata wal uzza kenan shine kasancewar shi Allah wani mutumin ƙwarai ne wanda kenan tun a jahiliya wanda yake daukan dawainiya ta alhazzai yake da masoyayyen gari ya ci burayi ringa ba su suna ci lokacin da Allah ya masa rasuwa wato suka dukufa akan kabarin sa suke bauta masa kaga kenan sun maida shi ya zama gunki shine kenan gunkin su Allah wanda suke bauta masa ba komai bane ba ku shishigi ne ya kai su zuwa haka dan haka shine kenan malam yace annal guluwa fi quburi salihina yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah lalle shishigi game da kaburra na salihan bayi ya kan maida waɗannan kaburra su zama tuguma ka a ringa bauta musu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda anan suka maida Allah wato gunki suke bauta masa sannan malam sai ya zo da wato hadisi na uku a baban hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fada la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za'iratil qubur yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci mata masu ziyarar makabarta lafazin za'ira jam'i ne na za'ira idan aka ce za'ira mace kenan mai ziyara shine yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za'iratil qubur wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci mata masu ziyarar makabarta sai yace wal muttakhizina alaiha almasajida wasuruja da waɗanda suke maida kaburra wato wuraren sujada kenan waɗanda za su zo su gina masallaci akan kabari ko kuma su zo gindin kabari su yi sallah sai yace wasuruja da masu kunna fitila a makabarta gane ko waɗanda suke kunna fitilu a makabarta gaba ɗayan su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu albarka lafazin asuruj jami'i ne na siraj idan aka ce siraji ita ce fitila to shine anan yace Allah ya la'anci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci kenan mata masu ziyarar makabarta tare da cewa shi wannan hadisi ne dhaifi iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce riwayar la'ana Allahu zawaratil qubur Allah ya la'anci mata masu yawaita ziyarar makabarta zawarat wannan sigatul mubalaga ce masu yawaita ziyarar makabarta mata sune Allah ya la'anta dan haka dangane da mas'ala ta ziyarar makabarta ga mace malamai suna da maganganu kusan guda uku fada ta farko wasu malamai sun tafi akan ziyarar makabarta ga mata haramu ne bal ma yana daga cikin manya-manyan zunubai menene dalilin su wannan hadisi sai dai wannan hadisi bai inganta ba yanda za a iya zama hujja domin hadisi ne dhaifi su waɗanda suka ce haramu ne mace ta ziyarci makabarta kuma laifi ne babba daga cikin manyan laifuka to hujjar su shine wannan hadisi alhali wannan hadisi ko dhaifi ne bai tabbata ba fada ta biyu wasu malaman suka ce an karhanta mata su ziyarci makabarta sai dai ba haramu bane ba karhancin bai kai matsayin haramci ba wanda wannan kuma yana daga cikin shine abu wanda yake mashhuri ga mazhabin al-Imam Ahmad dalilin su shine hadisin Ummu Adiya Allah ya karama ta yadda da take fada nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina an hane mu game da rakiyar gawa mu mata amma ba a haramta mana ba fada ta uku cewa ziyarar makabarta ga mata halalta ya halalta mata wato su ziyarci makabarta kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz ya gina mas'ala ta 116 yake cewa wan nisa'u kar rijali fi istihbabi ziyaratil qubur li wujuh, yace su mata tamkar mazaje ne game da mustahabbancin ziyarar makabarta, yace saboda wasu huskoki kamar guda uku. Huska ta farko shine yace umumu qaulihi sallallahu alaihi wasallam huzurul qubur, wato gamewar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace fazurul qubur, manzon Allah yace ku ziyarci makabarta. A hadisin sa da yace kuntu na haitu kuma an ziyaratul qubur, ku san da cewa da na hane ku game da ziyarar makabarta, manzon Allah sai yace ala fazuruha, manzon Allah yace ku saurara, yace ku je ku ziyarci makabarta. Sai yace fa innaha turiqul qalba, domin ziyarar makabarta na lausasa zuciya, duk wanda ya ji alamar ke kasa game da zuciyarsa ta yi tauri, to ta inda zai lausasa wannan zuciya ta sadu da dandanan shine ziyarar makabarta. Dan Allah ya ce wato dimu na aina, kuma tana sanya idanu su zubar da hawaye, wato zakirul akhira, dan Allah ya ce kuma ziyarar makabarta tana tunatar da mutum makomarsa lahira. To kaga a farko hani ne manzon Allah yi, yace kuntu na haitu kuma an ziyaratul qubur, dadi na hane ku game da ziyarar makabarta. Shin wannan hani da manzon Allah yayi a farko ya ke banta ne da maza banda mata, ko ba ya hada maza da mata gaba daya? Hani ne wanda yake ya hada maza da mata gaba daya game da wato ziyarar makabarta. To haka lokacin da yace ala fuzuruha, manzon Allah yace ku saurara, ku je ku ziyarci makabarta. To anan sai a ce wannan umarni da yake kuma yake banta da maza banda mata, wanda cikon hadisin da yace kuntu na haitu kuma an ziyaratul qubur, sai yace ala fuzuruha, da na hane ku game da ziyarar makabarta, manzon Allah sai yace fazuruha, manzon Allah yace ku ziyarce ta. Wanda a cikin riwaya da take cikin sahihu Muslim akwai kari sai yace wana haitu kuma alluhumil abahi fauka salatin fa amsiku ma badalaku, yace dadi na hane ku game da ajjana mallayya sama da kwana uku, manzon Allah yace fa amsiku ma badalaku, yanzu kuna iya ajjana mallayya iyayen da kuka so, in ma shekara zai, manzon Allah yace kuna iya. To kaga anan hani ne guda biyu, farko hani game da ziyarar makabarta, wannan hani ya hada maza da mata, da yace fa zuruha, kuma wannan umarni da yace na muku rangwame yanzu ku je ku ziyarci makabarta, to shi ma ya hada maza da mata, babu dalilin da ya bambanta cewa wannan yake banda da maza banda mata. Haka hanin da ya cewa kar ku ajjana mallayya sama da kwana uku, to wannan shi ma hani ne wanda yake ya hada maza da mata, kuma da yace fa amsiku ma badalakum, ku ajjana mallayya iyayen da kuka so, kaga wannan shi ma ya hada maza da mata. To wannan huska ta farko kenan, magana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, kuma magana ce kamar miya, babu abin da ya bambanta tsakanin maza da mata, da yace fa zuruha, manzon Allah yace ku ziyarci makabarta. Kenan wannan umarni da yayi ya hada maza ya hada mata. Huska ta biyu shine mallan yace musharakatu hunna rijala fil illati allati min ajliha shuri'at ziyaratul qubur, yace ɗan uwa mata sun yi tarayya da maza game da illa wanda saboda ita ne aka shar'anta mana ziyarar makabarta. Su ma ɗan uwanmu mata sun yi tarayya da mu a cikin illa da sababin da aka shar'anta mana ziyarar makabarta, domin manzon Allah yace cai fa innaha turiqul qalba, domin ziyarar makabarta tana lausasa zuciya. Shin ita mace ba ta son zuciyarta ta yi laushi? Tana so. Sannan wato dimi ula aina, ziyarar makabarta tana sanya idanu su zubar da hawaye, kaga kamar yanda ake buƙatar mumini namiji ya zubar da hawaye don tsoron Allah, ita ma mace ana buƙatar haka. Wato zakirul akhira, manzo Allah yace ziyarar makabarta tana tunatar da mutum makomarsa lahira. kaga ita ma mace ai ana buƙatar ta rinda tana makomar ta lahira. To wannan su ne ita ce illar da ta sa aka shar'anta mana ziyarar makabarta, domin lausasa zuciya da zubar da hawaye, sannan da tana makoma lahira. Huska ta uku shine yace lalle annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bagira hasana kunna fi ziyaratil qubur fi hadithaini hafizatuhuma lana ummul mu'minina aisha radhiyallahu anha. Yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ma mata rangwame game da ziyarar makabarta a cikin hadisai guda biyu wanda uwar mu'mina Aisha Allah ya kara mata yadda, wato ita ce ta kiyaye mana waɗannan hadisai, ta rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na farko na cikin al-Mustadrak na al-Hakim an-Naisaburi, haka yana cikin as-Sunan na al-Imam al-Baihaqi, haka Ibn Abdul Barr a cikin littafin sa at-Tawhid, duka sun rawaito wannan hadisi ta hanyar Bisqam Ibn Muslim, shi kuma daga Abu Tayyah, shine Yazid ibn Humayd, shi kuma daga Abdullahi ibn Abi Mulaika. Abdullahi ibn Abi Mulaika yake cewa anna Aisha radhiyallahu anha aqbalat zata yawmin min al-maqadir, yace wata rana na hadu da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara mata yadda, ta dawo daga makabarta. Fa qultu laha, sai nace da ita, ya ummul mu'minin, ya ke uwar mu'minai, min aina aqbalti, daga ina kike? Qalat, sai tace min qabri Abdurrahman ibn Abi Bakar, tace na dawo ne daga ziyarar kabarin dan uwa na Abdurrahman ibn Abi Bakar. Fa qultu laha, sai nace da ita, alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an ziyaratil qubur, shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana ku ba ku mata game da ziyarar makabarta? Alatina amsai tace kwarai, da manzon Allah ya yi hani, kuma amara bi ziyarati, a tace daga baya manzon Allah ya yi umarni yace aje a ziyarci makabarta. A wata riwaya Aisha sai tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rakhasa fi ziyarati, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame game da ziyarar makabarta. Me yasa a farko manzon Allah ya yi hani? Saboda kasancewar mutane akwai bulbuddin maguzanci na jahiliya tare da su, basu jima ba daga musulunta, basu karanci tauhidi ba, dan haka wannan ba su damar ziyarar makabarta a farko yana iya kai su zuwa kafa wadda take tabarna, dan haka manzon Allah a farko ya yi hani. Amma lokacin da mutane suka karanci musulunci, tauhidi ya samu gurzama a cikin zukatansu, manzon Allah sai ya rangwame yace a yanzu ba laifi akan iya zuwa a ziyarci makabarta. To kaga wannan hadisi ne ingantacce, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi, wanda hadisin yana tabbatar da halaccin ziyarar makabarta ga mace, kamar yadda Aisha anan ta dawo ne daga ziyarar kabarin dan uwanta, wato Abdurrahman ibn Abi Bakar, shi ibn Abi Mulaika ya hadu da ita. To haka hadisi na biyu, wanda hadisi ne mai tsawo, wanda Aisha Allah ya kara mata yadda, wanda take bada labarin cewa suna kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani dare, sai Jibrilu alaihi salam ya zo ya kwankwasa kofa, manzon Allah ya zari daga cikin mayafi ya fita, manzon Allah ya janyo kofa a sannu, sai ya kama hanya ya tafi makabarta ta bakiya. Aisha Allah ya kara mata yadda ta tashi ta bi bayansa, sai ta ga ya nufaci makabarta ta bakiya, tace da zai shiga sai na ji yayi addu'a, ya faɗa assalamu alaikum dar qaumin mu'mini wa inna insha Allah bikum lalahiqun, ko kuma assalamu alaikum dar qaumin mu'mini wa ataakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allah bikum lahiqun, tace he naji manzon Allah yayi wannan sallama, sannan ya tsaya tsayuwa mai tsawo, ya daga hannunsa yana faɗa yana maimaitawa Allahumma gafirli ahadi baqiyil gharqan, Allahumma gafirli ahadi baqiyil gharqan, manzo Allah ya jima yana wannan addu'a, ya sauke hannu ya koma dagawa, hannu yayi ta wannan addu'a, tace bayan ya daga hannunsa so uku yayi wannan addu'a, sai juyo tace sai na shayo gaban sa na rigaye shi zawwa gida, na kwanta na lulluba ina shesheka da yazo sai ya tarar da ni ina shesheka sai yake fada me ya faru Aisha sai nake ce masa babu komai sai ya ce ki fada mun dai menene ya faru a lokacin nan sai manzon Allah yake ce mata la tukhbiranni aw la yukhbiranni al-latiful khabir ko ki bani labari ko kuma ubangiji wanda yake mai matukar tamsasawa game da bayinsa bararri masanin komai ciki da bayyane ya bani labari a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da ita sai take cewa sai nace da manzon Allah bi abi anta wa ummi ya rasulullahi zan iya bada mahaifina da mahaifiyata dan na fanshi rayuwarka tace sai na bashi labarin sai ce fa anti sawadul ladhi ra'aytuhu amami ke ce duhu-duhun da nake hangowa a gabana qultu na'am sai nace masa kwarai tace fa la hazani fi sadri lahazatan tace manzon Allah sai ya bangaje ni a kirjina ya tunkuɗe ni tace auja atini wannan hankada da manzon Allah ya mai tace wallahi sai da na ringa jin zafi sun makala sannan sai ya ce a zananti an yi hifa Allahu alaiki wa rasuluhu shin kina zaton cewa Allah da manzansa wato za su zalunce ki su tauye miki haƙƙinki qalat sai Aisha tace mahama yaktimin nasu ya alamullah a duk lokacin da jama'a suke famar koyi wani abu to Allah yana sane da shi kul in tukuku ma fi sudurikum aw tuhduhu ya alamullah kaga ita famar koyewa take dan kada wato manzon Allah ya san cewa ta bi bayan sa manzon Allah sai ya ce fa inna jibrila atani hina ra'aiti lokacin da kike gana tashi na fita jibrilu alaihi salam ne ya zo mu fanadani ya kiraye ni daga kofar gida fa akhfahu minki ya koye kiran dan karkiji a katse miki barci fa ajabtuhu sai na karba masa fa akhfaituhu minki ni ma na koye miki wannan kira da yimi walam yakun li yadkhula alayki wa qad waqa'ati thiyabaki bai dace ba a ce ya shigo cikin gida a yanzu alhali kin tube tufafinki wa zanantu an qadra qadati maza Allah yace ni ko ina zaton cewa bacci kike fakarihtu an uke baki yace dan haka nake kyamar na falkar da ke na katse miki bacci wa khashitu an tastawu kishi yace kuma ina jin tsoron in na fita na barki cikin dare ne kikewa ki tsorata jibril yace min inna rabbaka ya amuruka an ta'tiya ahlal baqi'i fa tastaghfira lahu ubangijinka ne na umarninka a yanzu cewa ka tashi ka je makabarta ta baqi'a ka roka musu gafara qalat sai aisha tace qultu sai nace masa kaifa aqulu lahum ya rasulullah ya manzon Allah in zan ziyarci makabarta ni ko yaya zan fada qala sai manzon Allah yace kuli ga abinda zaki fada ki ce assalamu ala ahli diyari amincin Allah ya tabbata akan ma'abuta wannan gida minal mu'minina wal muslimina na mu'minai da muslimi wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal musta'khirin Allah yayi rahama ga waɗanda suka rigaye mu daga cikin su da kuma waɗanda suka yi jinkiri wa inna insha Allahu bikum lalahiqun tabbas mu ma dai masu haduwa ne da ku manzo Allah ya ci ga yanda zaki to inda anan cewa baya halatta mace ta ziyarci makabarta da Aisha tace ya rasulullahi ni yaya zan fada in zan ziyarci makabarta sai ya ce a banda ku mata amma anan sai ya karantar da ita cewa in kin je ga addu'ar da zaki wanda wannan hadisi yana cikin sahihu muslim sannan yana cikin musnad na al-imamu Ahmad kaga dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin ziyara ta makabarta wato ga mata su ma an musu rangwame haka kuma wato dalili wanda yake na wato huska wanda take ta hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wata mata da ya ganta a gindin kabari tana rusa kuka kamar yanda yake cikin sahihul bukhari hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin inda qabrin wa hiya tabki manzon Allah ya wuce da wata mata a gindin kabari tana rusa kuka fa qala laha manzon Allah yace mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki daina wannan kuka ki dau hakuri sai tace masa ilaika anni ka fita daga cikin sha'ani na ka kiyaye ni ita bata san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane bayan ya wuce ya tafi sai aka ce kin san waje ke faɗa ma wannan kakkausar kalima tace aka ce ai manzon Allah ne shine fa kike ce ma ilaika anni ka kiyaye ni a lokacin nan ta tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ta bashi hamzari game da wannan magana da ta faɗa wanda bata dace ba da ta je gidan shi bata samu dantsaran kofa ba an gane ko gashi a matsayin shugaba na duniya gaba daya an gane ko mu ce shugaba na duniya da lahira gaba daya wanda a matsayin shi manzo ne fiyayye wanda Allah ya zaba amma ba shi da dangadin kofa shine a lokacin nan sai take bashi uzuri sai manzo Allah ya ce mata inna masabru inda sadmatil ula ki san da cewa hakuri wanda ake samun sakamakon lada a kansa hakurin da ya kasance a karon farko game da musiba da gumugumunta mutum ya jinre wannan shine ake samun sakamakon lada a kan shi amma yau da gobe koda kai kashin hakuri yau da gobe tana mantar da mutum abin ya yi sanyi a cikin zuciyarsa to dan haka wannan hadisi manzon Allah ya ganta a gindin kabari tana kuka manzon Allah ya mata umarni ya ce ki ji tsoron Allah ki dau hakuri inda a ce bayya halatta mace ta ziyarci makabarta to da manzon Allah ya mata bayani ya ce a bayya halatta mace ta ziyarci makabarta domin kaida la yajuzu ta'khirul bayani an waqati al haja dan haka dai a takeice kenan wannan hadisi shi hadisi ne dhaifi iya abin da ya tabbata na la'ana Allahu zawaratil qubur Allah ya la'anci mata masu yawaita ziyaran makabarta kinan yawaitawar shine haramun ga mace amma jefi jefi ba laifi mace tana iya ziyarar makabarta shine malam ke faɗa shine sai yace fihi masail akwai mas'aloli a ƙarƙashin wannan bayi al-ula tafsirul awsan wato mas'ala ta farko fassarar al-awsan wato gumaka in aka ce gumaka kenan kullu ma ubida min dunillahi duk abinda ake bauta masa koma bayan Allah shine ake ce masa gunki amma duk abinda ake bauta masa koma bayan Allah da san shi da yaddar shi to wannan ya zama gunki athaniya mas'ala ta biyu tafsirul ibada wato fassara game da ma'anar ibada in aka ce ibada shine at-tazallulu wal khudu wato kaskanta kai an gane ko ga wanda ake bauta ma at-tazallulu wal khudu lil ma'bud khawfan wa raja'an wa mahabbatan wa ta'ziman dan tsoro da kwadai da girmamawa da so da kauna duk wanda kake kaskanta kai gare shi saboda so da girmamawa kuma dan kwadai ko dan tsoro to wannan kenan ka maida shi abun bauta kaga a cin shi lata da suka dukufa akan kabarin sa suke bauta masa menene bautar da suke masa so da girmama wanda suke mushi shine ya wuce iyaka ya kai su zuwa bauta ma wani Allah subhanahu wataala mas'ala ta uku sai yace annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yakhafu uquhu lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai nemi tsari da kariya ta ubangijinsa face game da abin da yake su jin tsoron aukuwashi yana jin tsoron kar a maida kabarin shi gunki a ringa bauta masa irin yanda aka maida kabarin annabawan da suka gabace shi gumaka ana bauta musu dan haka yayi nemi tsari yace ya Allah kada ka maida kabarina ya zamanto gunki a ringa bauta masa kaga anan manzon Allah ya nemi tsari da ubangiji subhanahu wataala game da wani al'amari da yake jin tsoron aukuwarsa kenan kar aje a maida kabarin shi ya zamanto gunki a ringa bauta masa wanda kar mu manta Aisha ta faɗa sababin abin da yasa aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗakin Aisha na daga cikin asbabikin jin tsoron kenan kar a maida kabarin shi masallaci a ringa zawa ana bauta ma Allah a gindin kabarin wanda a ƙarshe kuma ya zamanto shi ake bauta ma ba Allah ba ar-rabi'a mas'ala ta hudu qarnuhu bi hadha ittikhadha quburil anbiya'i masajida wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada wato shine fushin Allah subhanahu wataala tare da maida kabarin annabawa masallatai ma'ana da yace ishtadda ghadabullahi ala qaumin sai yace ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suke mai da kabirin annabawan su masallatai, shine yace karnuhu, hadawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yabi hada, wato da wannan me yake nihi, me yake nuni kinan fushin Allah subhanahu wataala da ya hada shi ittikaza quburi anbiya, quburil anbiya masajida, kinan da mai da kabirin annabawa masallatai. Mas'ala ta biyar shine yace zikru shiddati ghadabi min Allah, wato ambatan tsananin fushi na Allah subhanahu wataala, cewa Allah yana fushi wanda ya dace da girman sa, kuma fushin sa yakan tsananta wani lokaci akan wani lokaci. Mas'ala ta shida sai yace wahiya min ahammiha, ita ce mafi mahimmancin dukkan mas'alolin da suke karkashin wannan babi. Ma'arifatu sifati ibadati allati hiya min akbaril awthan, sanin sifar wato yanda ake bauta ma lata, allati hiya min akbaril awthan, wanda shi ne mafi girman gunki daga cikin gumakan mushrikan larabawa gaba daya, a duk gumakan tuja gaba a cikin su shine wato Allah. Menene sifar? Shine tukufa da suka yi akan kabarin sa, sun je suka yi tukufa suka lazunci kabarin kawai saboda soyayya da girmamawa da kwadayin wato wannan gunki ya zamanto shine zai cece su a gun Allah subhanahu wataala. Kaga kenan a ƙarshe sun koma bauta ma wannan gunki, sun daina bautar Allah subhanahu wataala. Sannan mas'ala ta bakwai shine yace ma'rifatu annahu qabru rajulin salih, yace sanin cewa shi kabarin Lat wato kabari ne fa na mutumin kwarai, wanda wannan yana nuna mana cewa daman sababin abin da yake kai a girmama mutum shine kasancewar ya zamanto mutumin kwarai ne ma'abucin addini. Galibi ko a jahiliya in kaga suna girmama mutum to ma'abucin addini ne, addinin su wannan na shirka. Balantana a musulunci, kenan a musulunci ma'abucin addini shi yafi cancanta da duk wani girma da girmamawa da so da kauna, kamar yadda Allah ya faɗa walillahi da izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'mana la ya'lam ko kuma la yafqahu. Wato shine yace ma'rifatu annahu qabru rajulin salih, wato sanin cewa kabarin Lat wato kabari ne wani mutumin kwarai, dan haka kenan suka zo suka dukufa akan wannan kabari, wanda kenan kar mu manta tarjuman baban me yace, wato zurfafawa game da kabirra na salihan bayi, kenan yana maida kabarin ya zamanto kenan gunki a ringa bauta masa koma bayan Allah subhanahu wataala. Kaga zurfafawa ne da suka yi a wajen su da kauna da girmamawa gaba da shi Lat, kenan suka zo suka dukufa akan kabarin suke bauta masa. Athamina, mas'ala ta takwas yace annahu ismu sahibil qabri, shi Lat wato sunan ma'abucin kabarin ne, kenan lakabin sa ne. Wa zikru ma'ana tasmiya, kuma da ambaton ma'anar wannan tasmiya kenan sun ciro masa wannan suna daga wato al-ilah, kenan shine ake cewa Allah, sun ciro masa suna daga al-ilah, idan aka ce al-ilah kenan al-ma'bud, kenan Allah kenan gunkin su wanda yake abun bautar su, shine yace annahu ismu sahibil qabr, suna ne na ma'abucin kabarin. Wa zikru ma'ana tasmiya, wato da ambaton ma'anar sunan da aka sanya masa kenan sun ciro shi daga sunan Allah al-ilah, wanda asali kenan daga Allah ne, amma a ƙarshe abin sai kai su zuwa bauta masa. Mas'ala ta tara, la'anuhu zawaratil qubur, la'anta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi ga mata masu yawaita ziyarar makabarta. Kaga a cikin mas'alar sai yace la'anuhu zawaratil qubur, ba za'iratil qubur ba, domin wancan hadisi bai inganta ba, iya abin da ya inganta zawaratil qubur. Me yasa malam ya zo da shi wannan hadisin wanda bai inganta ba? Saboda gaba biyu waɗanda suke tare da shi, da yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za'iratil qubur, sai yace wal muttakhizina alaiha al masajida, sai yace wasurja, saboda waɗannan gabbai guda biyu waɗanda sun yi daidai da baban shi, yasa malam ya zo da wannan riwaya. Amma ita riwaya ingantacciya kenan, la'anallahu zawaratil qubur, shine anan yace la'anuhu zawaratil qubur, la'antar manzon Allah yayi ga waɗanda suke masu yawaita ziyarar maqabarta. Mas'ala ta karshe sai yace la'anuhu man asrajaha, la'antar da manzon Allah yayi ga waɗanda suke kunna fitila a maqabarta. Dan haka duk ci gaban da aka yi na lantarki baya halatta maqabarta a sanya mata fitilu, illa kawai in har an buƙaci fitila domin yin jana'iza a cikin dare, a ɗauki fitila a je da ita. In ma akwai wayan lantarki a cikin maqabarta kenan firiza, a ja waya a je kenan a yi abin da za a gama, in an gama a kashe. Amma a kunna fitila ta ringa ci a cikin maqabarta haramu, baya halatta. Me yasa? Saboda abu ne wanda yake na waɗanda suke mushrikai, wanda galibi za ka gani suna wasiyar mutum ya yi wakafin dukiya akan cewa kabarin waliwa ne, kar a bari wutar da take ci ta limsa. Tun a wancan lokaci ba a ringa saya ma fitilar a ci balbal mai, ba dare ba rana fitilar tana ci. Menene makasudin kulla wannan fitila? Wato wai girmamawa ce ga shi ma'abucin kabar, wanda wannan wata kafa ce wadda take kai mutane zuwa shirka. Don haka dai a takaici kabari yana da haƙƙi, bakin iya haƙƙin kabari a ɗauke shi da alhurma kar a wulakanta shi, amma a wuce gona da iri game da kabari haramu ne. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.